إلا أحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren uku ga watan sha'ban hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 21 ga watan mai shekara miladiya ta 2015 wannan shine majlisi na 57 daga cikin jerengiyar karatukan littafin hikmatun min at-tarikh wallafan Dr. Uthman ibn Muhammad al-Khamis Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi littafin hikmatun min at-tarikh littafi ne dake kokarin tantance bayanai dangane da abubuwan dake da alaka da fahimta da ta samu ainihin wato rabuwar fahimta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da tabi'ai tun daga rasuwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama har zuwa shekara ta 61 bayan hijira shekarar da aka kashe sayyidina Hussein dan Ali dan Abi Talib Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa wannan littafi yana tantance mana gaskiya ne na rigingimun da kawo mafita daga wasu shibohi da ake bayyanawa da kokarin fadin asalin abin da ya faru jama'a masu wannan karatu ba su manta ba muna ta bayanai ne muna bin mallan yana karantar da mu mas'aloli waɗanda suke da alaka da qadiyya ta kashe sayyidina Hussein dan Ali wanda ita ce rigima mafi hadari a cikin wannan lokaci mun ji bayanai da maganganu waɗanda suke da alaka da ainihin ita kanta qadiyya din ta fitarsa da yakin da aka yi da rigingimin da aka yi har muka zo magana akan su waye suka kashe Hussein mallan ya bayyana mana sunayen waɗannan mutane waɗanda muka ji asali ɗan shi'a ne mutanen ƙasar Iraki su suka yi wannan aiki waɗanda kuma da suna tutiyar su ne magoya bayan Ahlul Bayt za mu tashi a inda mallan yake cewa al-mabhathur rabi'u mawqifun nas min qatl al-Husayn an ga wajen ku mallan yace bincike na hudu a wannan fasali shine bayani akan matsayin da mutane suka dauka mutane anan wato al'umma malamai waɗanda suke magana a madadin musulmai wanda suke sa hannu a madadin Allah a wannan duniya malamai kenan su yake nufi da annasu yaya suka dauki wannan mas'ala ta kashe Hussein la shakka wala raiba anna maqtal al-Hussein radiyallahu anhu kana min al-masa'ib al-'azimah allati usiba biha al-muslimuna babu kokonto mallan yace kuma babu shakka akan cewa kashe Hussein dan Aliyu radiyallahu anhuma na daga cikin bala'i mai girma da Allah ya jarabci wannan al'umma ta musulmai da su falam yakun ala wajhi al-ard ibnu binti nabiyyin ghaira a lokacin da aka kashe shi babu wani dan yar annabi annabi bai da wani jika wanda ya ta haifa masa a wannan duniya banda shi wa qad qutila madluman radiyallahu anhu kuma an kashe shi ne kisa na zalunci Allah ya kara masa yadda wa an ahli baiti kuma Allah ya kara mutan gidansa yadda wa qatalahu bin nisbati wa qatluhu bin nisbati li ahli al-ard min al-muslimina musibatu babu shakka akan cewa kashe Hussein musiba ce ga musulman duniya gaba daya wa fi haqqihi amma game da shi Hussein fa shahadatu wa karamatu shahada ce da daukakawa wa raf'u darajatin da kuma daukaka girma ne wa qurba minallahi da kuma samun kusanci ne zuwa ga Allah haisu ikhtarahu lil akhirati yayin da Allah ya zabe shi zuwa lahira wal jannatin na'im ya zabe shi zuwa ga aljanna badla hadhihi ad-dunya al-kadira maimakon wannan duniya dake cike da barna ko take ta riga ta cakuɗe tsakanin barna da kirki wa nahnu naqulu mallan yace muku abinda muke cewa shine laitahu lam yakhruj ina ma da Hussein bai fita yaje kasar Karbala ba walidhalika nahahu akabiru sahabati fi dhalika alwaqt kasancewar fitaj da yayi ba abu ne mai kyau ba, ba ra'ayi ne da ya dace ba, ba tunani ne da ya zama daidai ba. Shi yasa muka ga cewa da dama daga cikin manyan sahabbai waɗanda suke raye a wannan lokaci sun yi kokarin hana Sayyidina Husaini daga fita daga Makka zuwa wannan waje. Bal bi hadhal khuruj nala ulaika dhalama aqghatu min sibt rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hatta qataluhu madduman shahidan. Da wannan fitar da yayi ne waɗannan azzalimai suka samu dama akan shi har suka kashe shi bisa zalunci. Wa kana fi qatlihi min al-fasad alladhi ma lam yakun yahsulu law qa'ada fi baladi. Kuma abinda aka samu na barna bayan an kashe shi da ya zauna a gida inda yake kasan Makka da ba samu wannan barna ba. Walakinahu amrullahi tabaraka wa ta'ala. Amma duk da muna cewa ina ma da bai fita ba, fitar da ya bata dace ba, al'amarin da ba haka ya kamata ya dauke shi ba, amma mun yi imani da cewa wannan al'amari ne da Allah ya riga ya kaddara shi. Ma qaddarallahu tabaraka wa ta'ala kana. Don ko duk abin da Allah Ubangiji ya kaddara dole zai faru. Walau lam yasha'in nas, ko da mutane ba su so ba. Wa qatlul husaini laysa bi a'zama min qatlil anbiya. Ya kamata mu fahimci cewa kashe Husaini da aka yi girman bala'in bai kai girman bala'in kashe annabawa da aka danga yi ba. Wa qad quddima ra'su Yahya ibn Zakariya salawatullahi wa salamuhu alayhi maharan li baghi. An cire kan Yahya dan gidan Zakariya, annabi dan annabi, banu Isra'ila sun kwantar da shi sun yanka shi a cikin masallaci a matsayin zalunci. Wa qutila Zakariya, kuma an kashe mahaifinsa Zakariya. Wa kadhalika qutila Umar, haka an kashe Sayyidina Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda. Wa Uthman, haka aka kashe Sayyidina Uthman dan Affan Allah ya kara masa yadda. Wa Aliyun, haka nan kuma aka kashe mahaifin shi Husainin, Ali dan Abu Talib Allah ya kara masa yadda. Wa haula'i kulluhum, waɗannan gaba ɗayan su tun daga kan Zakariya da ɗansa Yahya da Umar da Uthman da Ali gabaki ɗayan su afdalu min al-Husaini, sun fi Husaini daraja a wurin Allah radiyallahu anhum wa anhu. Allah ya kara musu yadda, kuma shi ma Allah ya kara masa yadda. Fa lidhalika la yajuzu lil insani idha tadhakkara maqtal al-Husaini an yaquma bil latmi wash shaqqi wa ma shabaha dhalika. Da ka bi halasta ga wani mutum musulmi idan ya tuna wai an kashe Husaini ya fara dukan fuskar shi yana yaga wuyar rigar shi yana abin abubuwa na zalunci da maguzanci ba. Bal kullu hadha manhiyun an, duk wani abu irin wannan an hana shi ma a san da aka yi mutuwa, balantana kuma san da aka turo ta bayan ta yi shekara biyar da biyu. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallama, dan manzo Allah yana cewa qala, ya ce laysa minna man latama al-hududa wa shaqqa al-juyuba, wanda da yake dukan kumatinsa yake yaga wuyar rigarsa saboda an mushi mutuwa ko an mushi gobara ko ya shiga cikin wani bala'i ko ya fadi zafi ya dinga ihu, shi da jama'a shi suna ihu suna yaga rigarsu. Manzo Allah ya ce wannan ba mu bashi. Wannan hadisi ne ingantacce a cikin Bukhari da Muslim. Babu kyau dan an yi mutuwa a dinga ihu, dan an shiga wani bala'i a dinga ihu ana abubuwa irin na maguzawa. Wannan haramun ne ba addinin musulunci ba, ba addinin musulunci bane. A lokacin ma da aka yi mutuwa kenan, ballantana kuma can daga baya bayan al'amarin ya riga ya zama ya wuce ya zama lissafin tarihi da dade, sai a maida shi kuma abin tunawa da shekara. Wa qala sallallahu alaihi wasallama, manzon Allah yace ana bari'un min as-sariqa wal haliqa wash-shaqqa. Manzon Allah yace nayi baran-baran da duk matar da idan aka yi mata mutuwa za ta dinga kwarma ihu, tace as-saliqa. Al-haliqa wadda ke aske gashin kanta saboda an mata mutuwa. Wash-shaqqa wadda ke yaga kayanta saboda tana kukan mutuwa ta dinga yaga kayanta. Wannan ba wai saboda da mata kadai annabi yake ba, a saboda su ne suka shahara. Da haka ko namiji ne yayi, manzon Allah yayi baran-baran da shi sallallahu alaihi wasallama, babu kyau. Amma saboda mata ne suka fi shahara da kukan mutuwa da yin abubuwa waɗanda suke na maguzanci, idan an yi mutuwa kaga manzo Allah ya keɓance su da ambato da ya kawo cewa yayi baran-baran da mace mai yin kaza ba wai sai in mata ba saboda mata tarihi ya nuna suna da matsala ba tun yanzu ba tun zamanin annabi na raye hadisin na cikin Abu Dawuda da littafin al-Imam al-Hakim an-Naisaburi da isnadi ingantacce cewa dukkanin mata idan suka zo mubaya'a bayan abubuwan da Qur'ani ya ambata cewa idza ja'aka al-mu'minatu yubayyinaka ko fabailahunna ala alla yushrika billahi shay'a wala yasrikna wala yazinina wala yaqtulna auladahunna har zuwa karshen wannan abun da zasu ce ba za su yi ba sai annabi ya kara musu da cewa kuma banda kukan mutuwa in an shiga addinin musulunci yadda ba za a yi shirka ba ba za a yi zina ba ba za a kashe ƴaƴa ba ba za a yi kaza ba kuma ba za a yi kukan mutuwa ba sai mace ta yarda da wannan sharadin manzo Allah yake bata mubaya shi amma Umma Atiya ta ce gabaki ɗaya matan da suka iya cika wannan alƙawarin su biyar ne kacal a cikin mata a cikin sabai make kowace mace ta daina zina ta daina ƙarya ta daina maguzanci duk sun daina wannan manya alkabaira amma ana yin mutuwa kawai ta manta da alƙawarin da suka yi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kawai ta ci gaba da duk abin da aka saba da maguzanci to kalla kaga kuma har yanzu mata haka suke ko mun usadancin su da imaninsu sai wanda Allah ya sani idan ma bata yi ba to za a samu abin fade da abin gori ana goranta mata cewa an mata mutuwa danta ko mijinta ko ubanta ya mutu bata kuka ba to maguzanci ne babu kyau annabi ya hana jama'a wannan ma fa a lokacin da aka yi mutuwa kenan to ina kuma ga mutuwar ta fi shekara 2000 jama'a da faruwa kaga yafi kamata da a hana ko as-sadiqatu allati tasihu salika ita ce wata ke kwarma ihu wal halika allati tahliku sha'raha wadda ke aske gashinta washaqa ita ko ashaqatu allati tashqu thiyabaha wadda ke yage kayanta wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah yace innan na'ihata lalle wadda take kukan mutuwa idza lam tatub idan bata tuba ta bari ba fa innaha tulbasu yawmal qiyamati dar'a ranar alkiyama za a sanya mata sulke riga min jarabin na narkakkiyar azurfa wa sirbalan da kuma ainihin wando min katranin na narkakkiyar dalma haka ba a sa mata wandan gidan wuta da rigar gidan wuta in bata daina ba duk wanda ke kukan mutuwa wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi da ba don haka kowa ya daina kukan mutuwa ba addinin Allah bane malamai suka yi magana suka ce idan ka san kana da ƴan uwa masu kukan mutuwa to kafin ka rasu kai kokari ka musu nasiha ka musu wa'azi ka barranta daga duk wanda ya maka kuka dan bala'in kukan mutuwa ya kai ga cewa wanda in ya mutu din ake mai kuka sai an mishi azaba innal mayyita la yu'azzabu bi bukai ahlihi alayhi wanda ya mutu ma sai an mishi azaba idan kuna mishi kuka kaga idan kuna yi ne saboda kaunar shi to ku ja mishi koi ba illa karin bala'i Allah ya tsare fal wajibu alal muslimi idza ja'at amsalu hadhihi almasa'ib abinda yake dole akan musulmi idan musiba ta zo masa an ya kula kama qala Allahu tabaaraka wa ta'ala ya fadi kamar yadda Allah yake cewa alladhina idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sai istirja'i yace inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ya tabbata hadisi sai kara da Allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha ya Allah gare ka muke kuma gare ka za mu koma Allah ka fushe ni daga wannan bala'i da ka sa ni kuma kaye maye mana abin da ya bi ta alheri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu wanda zai addu'an nan sai Allah ya canza mishi da abin da shine ya fa alheri karanta hadisin Ummu Salama tarihin aurenta da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam Ahmad ya fitar da shi da isnadi ingantacce na wannan kissa ba mujinta Abu Salama Abu Salama ya zai ba ta labarin wannan karantawa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya karantar da su cewa duk wanda ya samu kanshi a cikin musiba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga nan kuma ya cike da wannan addu'a Allahumma ajurni min musibati wa akhlifni khairan minha ya koya mata wannan addu'a ya koya mata wannan karatu ana nan sai mijin ya kwanta ya mutu da aka zo a ga mata mijin ya mutu sai ta yi wannan addu'a sai take cewa a lokacin take yin addu'a idan ta zo daidai inda take za ta ce Allah ka canza mun da abin da ya fi alheri a cikin ranta ita ce to waye mai miji na alheri a cikin sabai ai babu wani miji irin nawa a sabai duk da haka ne ta yarda da imani sai ta yi addu'a ana nan bayan ta gama idda sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai ce zai aure ta wanda ta tabbata yafi mijinta ko tace mishi to ni dai mace ce da ta riga ta yi shekaru kuma ina da ƴaƴa da yawa kuma ina da kishi duka manzon Allah ya ce mata ba matsala bane kishi zan miki addu'a Allah zai rage miki zafin kishi da zama da kishiya sannan ƴaƴanki kuma Allah ne zai rike su sannan kuma shekaru da kika ce kiya da shekaru ai na girme ki zaki mun gore shekaru ba aga yan ta samu martaba ta zama ɗaya daga cikin ummahatul mu'mini ash-shahid shine wannan addu'a wato mujarrabun ce jama'a kamar yankan wuka ne tun zamanin sabbai kaji ga tana ana aiki da ita to abin da ya kamata mutum yake nan duk sanda ya shiga cikin wata musiba amma idan ya fara ihu yana fadan maganganun munana sai mala'iku su dinga amsawa shikenan sai Allah ya jarabce shi da abin da yake fadawa kanshi na bala'i idan aka ma mutu aka ce ka shiga uku ka lalace sai mala'iku su ce amin shikenan sai ka shiga uku ka lalace da jama'a na fata mun gane wannan yana daga cikin abin da ake gane mutum jarimi ne shine wanda yake iya sarrafa rayuwarsa a lokacin da ya samu kanshi a cikin halin bakin ciki halin kunci da kuma halin fushi duk mutumin da zai iya sarrafa rayuwar shi ma'ana zai yi abin da daga da za a ga kaman bai da hankali kaman bai san abin da yake yi ba shi da kanshi in ya dawo cikin haicin shi ya nadama saboda ya shiga fushi ko ya shiga cikin kunci wannan ba jarimi bane jama'a ba jarimi bane alama ce ta wauta a ce baka iya sarrafa rayuwarka idan kai fushi haka ga mutum ya alfari da cewa shi in ya fushi duk abin da ya ga dama sai ko duk abin da ya dauka sai ya bugawa ko duk abin da ya zo bakin shi sai ya fada baya taunawa wannan ba jarunta bane to haka nan kuma game da shiga cikin damuwa ta kuncin rayuwa ko ta aukawa cikin musiba ko ta jarabta Allah ya tsare jama'a ana fata muna gane wannan a takeice sai malai yake cewa annasu fi qatlil husaini ala thalathi tawaif mutane dangane da kashe husaini sun rabu gida uku taifatul ula yarawna anna al husaina qutila bi haqqin wa annahu kana kharijan ala al-imam wa arada an yashqa asal muslimina bangare na farko wanda suke ganin cewa kisan da aka wa husaini daidai ne saboda husaini yayi tawaye ne wa shugaban musulmai na zamanin shi kuma ya so ya raba kan musulmai ne wa qalu suka ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah ne yace man ja'akum wa amarakum ala rajulin wahid wa amrukum ala rajulin wahid yuridu an yufarrika jama'atakum faqtuluhu ka'inan man kana wanda duk yazo ya same ku kuna karkashin shugabancin mutum daya sai ya nemi ya raba kanku ku kashe shi ko waye ko dan waye wannan hadisi ne ingantacce muslim ya fitar da shi wal husain suka ce shi husaini arada an yufarrika jama'atal muslimina ai ya so ne ya raba kan musulmai war rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama manzon Allah cewa yi kuma ka'inan man kana ko waye ko dan waye fa kana qatluhu sahiha suka ce wai kashe shi da aka yi daidai ne wa hadha qaulun nasiba wannan shine maganan nasiba masu kin ahlul baiti Allah wadaran wannan magana muguwar magana ce alladhina yabghuduna al-husaina ibn ali radiyallahu anhu wanda suke kyamu husain dan ali Allah ya kara masa yadda anhu wa an abi tabarakallahu radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu wa an abi wannan magana jama'a kai tsaye ba daidai bace mun yi magana akan ta baya wal qawlu thaniya at-ta'ifa thaniya magana ta biyu qalu suka ce huwa al-imamu alladhi tajibu ta'atuhu shine limamin da ya wajaba abi wa kana yajibu an yusallama ilayhi al-amru suka ce wajibi ne a mika mishi al'amari shi ya kamata a kwabe Yazid ibn shugabanci wa huwa qaulu shi'a wannan ma magana kuskure ce magana ɗan shi'a ce wa ta'ifa thalisa magana ta uku wa hum ahlus sunna ita ce maganan ahlus sunnati wal jamaa ita ce maganan mu kenan musulmai ɗan salafiya ahlus sunna qalu suka ce qutila mazluma kisan da aka mishi zalunci ne wa lam yakun mutawaliyan lil amri kuma ba shine shugaba ba ai lam yakun imaman ba shine shugaba ba kuma ba ainihin ya cancanta a kashe shi bane wala qutila kharijiyyan kuma ba an kashe shi ne dan yayi tawaye ba radiyallahu anhu bal qutila mazluman shahidan suka ce an kashe shi ne bisa zalunci kuma shahidi ne kun yi magana akan wannan abaya ko kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar yadda manzon Allah yace al-hasanu wal-husainu sayyida shababi ahli al-janna hasan da husaini jagorori ne ga samarin aljanna wa zalika annahu arada ar-ruju'a aw adh-dhahaba ila yazid al-sham saboda ai husaini yace su kyale shi ya kwara ko kuma ya kama hanya zuwa ga yazid a kasar sham walakinnahum mana'u suka kiyadda hatta yasta'sira li amri ibn ziyad suka ce sai dai ya mika al'amarin shi ga dan ziyad shi ko yace ba zai mika ba bid'atani muhdathatani jama'a to kun ji wannan yace magana ta gaskiya husaini an kashe shi ne bisa zalunci amma kuma abin da ya shi ma ba daidai bane fitowa da yazo wannan gar kashe shi da aka yi ba daidai bane kuma ba shine limami ba dan bai da mubaya'a ga mutane Allah shi kyauta bid'atani muhdathatani ga bid'o'i guda biyu da aka kirkiro malam yace qala shaykhul islam ibn taymiya ba'da maqtal husaini ahadatha an-nasu bid'atayn bayan kashe husaini sai mutane suka kirkiro bid'a guda biyu al-ula bid'a ta farko bid'atul huzni wan nawhi yawm ashura bid'ar bakin ciki da kuka rana ashura min al-latami da dukan jiki was-surahi da kururuwa wal-bukai da kuka wal'atashi da yin kishi ba za a sha ruwa ba wa inshadul marasi da yin waƙoƙi na ta'ziya wa ma yufdi ilayhi zalika min sabbis salaf da kuma abinda ake yi a wajen na zagin magabata sahabbai wa la'anatihim da tsine musu albarka wa idkhali man la dhanba lahu da shigar da wanda ba shi da zunubi ko kadan ma'a zawid dhunubi da ma abota zunubai shigar da sa Abubakar da su Umar da su Muawiya wanda ba sa duniya ma abun ya faru hatta yusabba as-sabiquna al-awwaluna hay zama ana zagan magabata na farko wa yuqra'u akhbar adinga karanta labarai akhbaram akhbaru masra'i labaran kashe shi allati kathirun minha kadhibu wadanda da dama daga cikin su karerai ne wa kana qasdu man sanna zalika manfar wadanda suka maida wannan addini fatha babil fitnati buɗe kofar fitina wal furqati bainal umma da kofar raba al umma wa illa in ba haka ba fa ma ma'ana an tu'ada hadhihi dhikra fi kulli amin ma'a isalati dima'i wa ta'zimil madi wa ta'alluq bihi wal iltisaqi bil qubur me ma'ana a dinga maimaita wannan mugun abu da ya faru kowace shekara me ma'anar a dinga zubar da jinin mutane har da jarirai kowace shekara me ma'anar ainihin wato a dinga girmama abin da ya wuce a dinga nacewa akan shi da kuma ainihin kwanciya akan kaburbura me ma'anar shi ma'ana abin da ya faru na musiba da ya wuce kullun a zo a ce sai an dinga tiro shi ana yin film din shi ana maimaita shi ana yin labarin shi ana zubar da jini da sauransu me ma'anar shi wannan shine bangare na farko kenan na bid'a bid'ar abin da ƴan shi'a suke yi na ashura na bakin ciki da sa bakin kaya da zage-zage da tattaki da kuka da rashin cin abinci rashin shan ruwa da makamantansu duk wannan maguzanci ne baya cike addinin musulunci jama'a ko misqal daratin azumi shine kadai abin da yake ranar ashura wanda musulunci ya tabbatar mun karanta a baya athaniya sai na biyu bid'atul farahi was-sururi bid'an farin ciki da nuna annashuwa wa tawzi'ul halawa da rarraba ainihin alewa da minti wa tawsi'ati alal ahli da yin cika ciki yawan maktalil husain ranan ashura wannan kuma shine ake a kasashen mu da musamman kaje kasar daura ana hahawa ake yi hahawa sarakuna suke da kasar daura da kasar hadija a dafa abinci cika ciki a yi kayan sallah a ci abinci a yi wasan shara a yi al'adu duk wannan shi ma maguzanci ne jama'a asalin shi burkaji makiya husaini ne suke yin shi jama'a cika ciki ba kyau a dinga kera hadisi ana cewa wanda bai cika cikin shi ba rana sai an cika mai da wuta duk haka muna yara ka za ka ta can abinci sai ka ci kamar za ka mutu duk wannan magudanci ne jama'a da shi ake a kasan nan ba san maya ake shi ba aka zo kuma aka samu daya bid'a ita ce bid'a ta ainihin wannan abin da su zaki suke Allah ya shirya da mu wa kanatil kufa biha qaumin min al muntasirin li al bayt a kasar kufa akwai mutane masu cewa suna goyen bayan al bayt wa kana ra'suhum al mukhtar ibn abi ubayd al mutanabbi al kadhdhab babban su wani zindiki ne mai suna mukhtar dan ubayd dan abi ubayd wanda yace shi annabi makaryacin nan wa qaumun min al mubghidina li al bayt wa minhum al hajjaj bin yusuf al thaqafi daga cikin kuba kuma akwai mutanen da kuma ba sa kauna al bayt su kuma nasi bane babba a cikin su shine Hajjaj dan Yusuf al-Thaqafi wani abu mamaki jama'a waɗannan mutanen guda biyu garin su daya Mukhtar dan Abi Ubayd al-Thaqafi da kuma Hajjaj dan Yusuf al-Thaqafi kabilar su daya garin su daya sa dangantakar jini kuma dukan su annabi ba da labari a hadisin Muslim cewa za su zo su bayyana a duniya yace sai yakunu fi saqifin za a yi wasu mutane guda biyu a cikin saqif akwai kadzabun wa mubiyir haka yace kadzabun shine muktar din nan kenan wannan muntarin makaryaci ne jama'a yayi ƙarya yace shi annabi an kashe shi zindiki ne sai yace kuma wa mubirin da kuma mai zubar da jini shine Hajjaj to kuma aka ci ko magana zubar da jini Hajjaj ta ƙari dan yanka da kisa da bulala babu irin wanda Hajjaj bai ba jama'a a kasar Kufa ya yanka ya kashe ya kashe ya kashe ya kashe malamai ya kashe alarammomi ya kashe ustazai masu kudi ƴan siyasa sojoji ƴan leƙen asiri babu wanda bai kashe ba sai ta kaiwa mutun yana fira da matar shi ma yana jin tsoron ya gulma Hajjaj saboda baka san ko mata ƴan leƙen asiri bace saboda bala'in Hajjaj jama'a mun gane wannan ko shine aka samu wani mutum wanda ake ce marba'iyu dan khirash wani wali ne jama'a da bai taba yin ƙarya ba wannan walin ya taba yin dariya bayan ya mutu baya dariya din da ganshi yayi shiru bai dariya sai aka ce mishi me yasa baka dariya yace ya za'i nayi dariya bayan ban san kudan haura su zade lafiya ba to ran da ya mutu sai aka ji gawar shi tana kyalkyala dariya labari ne ingantacce karanta rishi a cikin tafin tadhibu tadhib na Ibn Hajar to wannan mutumin dan shi ya taba yi ma Hajjaj rashin kunya sai je buya ana ta neman shi aka yi neman duniya ba gan shi ba sai aka kira baban shi ya zo fada aka ce ina danka a bisa al'ada me ya kamata ya ba ƙarya ba ce ban san inda yake ba sai ce yana nan a gidana ya buya shi kai ko wani irin mutum ne bayan ka san kashe shi zan yi yace ai kisan da zaka mai yafi sauki akan ne wa Allah ƙarya yace je ka an yafe wa danka saboda gaskiyarka Hajjaj ya da labarai irin duk da yake akwai exaggeration amma Hajjaj makashi ne ya kashe har malamai mun gano da kyau ko to waɗannan mutanen guda biyu kowa na da jama'a shi wannan dan jam'iyyar kauna Ahlul Bayt wannan dan jam'iyyar kiyaya da Ahlul Bayt da haka sai zama kowa suna yin tasu bid'a wala turaddul bid'atu bil bid'a ba a mai da bid'a jama'a to kuskuren da mutane suke kira idan wani yayi laifi sai ka ce wai kai ma bari kai laifi ai shi ma yayi a laifin da wani yake baya halasta maka yin laifi saboda an ce ƴan kudu suna satan ansa an ana waye gida ne ku bai halasta mana mu musulmai mu ce to shikenan bari ma mu dinga yi ba hujja sai a ce ai ko ina haka yake a wannan ba musulunci bane dan me yasa ba za ka ce to ai suna shan ogorogo wannan giya ta arna da suke sha a kudu ko to bari kai ma ka je saudan ka zo ka siyo burkutu ka dinga sha idan tambaye ka sai ka ce yar na ma suna sha to kai arne ne ai kai musulmi ne kai kana da code of conduct kana da ka'ida da haka ba daidai bane a hada kai da headmaster ko principal da exam officer ana ba yara satan ansa a makaranta da tunanin wai ƴan kudu suna yi in ban mi ba za su wuce mu ba hujja bane wannan jama'a mun gane wannan ko dan me yasa ƴaƴanmu ba sa zuwa su dinga tambaye a gari da ƴan kudu suke sai ka bar ƴaƴanka ta dinga duk abin ta gara ma ta zo da saurayi su kwana a gidanku idan aka ce me yasa ka ce ai ko ina haka yake yanzu ai ba wanda zai ce haka ai ko saboda ya san wannan mutunci shi ne to wancan kuma mutuncin duka ƙasa ne a takaice jama'a ba hujja bane dan wani yayi laifi kace kai ma bari kai ba hujja bane dan yan dariƙa suna bid'o'i sai mu ce bari mu kikiro wani abu wanda zai zama zai counterin wannan bid'a irin shine abin da yan nasfar suka kirkiro addinin nasfar da yake yanzu addinin bid'a ne wai saboda kristoci suna zuwa service ran lahadi kuma wannan service da ake yi yana ba samari da matasa da yan mata sha'awa da haka sai wani ma ya zama dan musulmi ne amma da shi za a yi service ran lahadi shine sai yarbawa musulmai ne yan uwanmu sai suka zo na suka yi nazari suka yi bincike mai rasi to bari su kawo wani abu da zai hana ƴaƴansu shagaltu da zuwa gun kristoci sai suka yi service su ran lahadi ga yanan kaje fulai wa za ka suna yan karfi za su sa fararen kaya kamar yan abun nan celestia su shigo cikin masallacinsu suna kida suna rawa suna kulhu wallahu har a makka ba gansu arafa suna yin wannan addini wannan bid'a ce dama kuma duk wata bid'a da haka ake kirkirota sai a kalli wani abu sai a ga yana da kyau a ga ai ya dace shi ma a sashi a cikin addini shikenan sai ya zama ya zama mutane bala'i abinda ke faruwa shine asali mutane suna detaching addininsu daga na manzo Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da kake na addini abin da yake so sai ka tunanin yaya sa annabi suka yi nasu to mu inda muka gagara kenan mu salafiya shi sa muke fada da kowa da baya irin na annabi kowaye shi sai mun ce mushi ga irin na annabi aure zaka yi ya annabi yayi suna zai a gidanka ya annabi yayi jana'iza ce ya annabi yayi kai har fada in zaka yi da wani sai ka tunanin ya annabi yake fada nasiha zaka wa yara haka masallaci za ku gina angoku ya kamata ku fara tunanin ya annabi ya masallaci duba gani da wuya ka samu masallaci biyar a garin nan irin na annabi sallallahu alaihi wasallam masallaci me yake kawai gini kawai ake yi da ƙuryar liman shikenan wai a ce ayi masallaci ba haka masallaci yake alama na manzo Allah masallaci alama na manzo sallallahu alaihi wasallam akwai abubuwa facilities da dama da ake sa masallaci idan ba haka ba ba irin na sunna bane masallacin ya kamata a ce akwai makewayi akwai wurin baki da su zauna ko su kwana har akwai wurin rufe mutane idan sun yi laifi a masallacin manzo Allah akwai sel don an kamo wani mai laifi za a je shi a wajen akwai inda ake ba mutane magani akwai kasuwa inda ake saye da sayarwa masallacin manzo Allah duka akwai wannan akwai gidan liman gidan manzo Allah haɗe yake da masallaci haka duk wannan ba a yi inda alhaji ne ko suke shatan fili ko su gina masallatai su gina wani abu ko su ce su rushe masallaci sannan masallacin manzo Allah ba shi da lungun liman ba yi da shi bid'a ne masallacin manzo Allah ba yi da irin wannan doguwar hasumiya da ake a sa mata wata da tauraro shi ma bid'a ne irin da yahudi ne masallacin manzo Allah ba a saka dirka ta raba sahu masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yi da penti yellow ba a masallaci zakharafa a rubuta ayoyi da sauransu duk ya saba karanto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ba a so masallaci ya zama ya fi kowane gida kyau a anguwar ko kuma ya gaza kowane gida kyau a anguwar kamata ya a zama daidai wane da irin gidajen in gidajen ku na ƙasa ne to masallaci shi ma na ƙasa in gidajen ku na bulo ne da tiles to gida masallaci shi ma na bulo da tiles idan gidajen ku masu POP ne da gilasai shi ma masallaci haka to mutane suna duba wannan ya kamata duk wani akitar da zai karanta akitar ya zama indiya musulmi ne yana da darasi a kan shi na tarihi yadda ake gina masallaci a musulunci dan an kira shi ga mutane yake sannan an zo yin bayika kada a yi su kalli gabas ko su kalli yamma duk ana tuna wannan ga duba a tuna kawai yake da yadda ya samu kaifa mattafaq kaga in ba irin na annabi ba ko za a samu ladan gina masallaci ma ko ba za a samu ba wallahi a'lam ashahid shine musulmi sun yi detaching addininsu daga irin na annabi za su ke samu wannan rudanin shi ne kawai duk abin da za a yi ta nan ya annabi ya yi a tsaya kuma a iya nan irin wanda annabi ya ɗin nan da safai ko irin wanda Allah yake so kenan duk wanda ba shi ba DNA ga yana da kyau ba mai kyau ba ne ba addini ba ne jama'a wani abu ne can da ba na rantse da Allah za a iya haka da kuma ya gyaru ma yanzu ku duba jama'a abinda aka maida alqur'ani ya zama a cikin al'umma qur'ani ya zama wani abun wasa ya zama kaman kofin kwallo har ana ba gudi a wajen musabaka mutane sun zama gogoriyo kawai suke na tsahaddace matanin alqur'ani ba tare da sun fahimce shi ba haka sabai suka yi ba yanzu murna ake ana farin ciki duk inda aka ji yaro ya dace Qur'ani sai an mai buki za ka ga wata ma an zo bukin ma da gida take Qur'anin baya reflecting a cikin ta sabai in suka karanta sura ba sa tsallakewa sai sun san ma'anarta za ka sanin ma'anar alqur'ani da aiki da shi ku ji wannan jama'a daga baki na a madadin kaina nake fada ya fi muhimmanci fiye da haddace shi sanin ma'anar alqur'ani da aiki da shi go ga duk wani musulmi ya fi muhimmanci fiye da haddace doren alqur'ani a ce wannan ala ramma ne limamin tahajjud ne shi amma bai san komai ba saboda a cikin sabai waɗanda suka san fiqhun nan su ne malamai ba wanda suka haddace doren alqur'ani ba babu shakka hadda mataki ne na farko na iya ilimi amma kada mutum a dauka idan yayi hadda shikine ya zama malami wanda ya saba manhajin annabi sabai shi ma yanzu ya gama primary a karatu jama'a yanzu ya gama primary a karatun addini ba wanda ya haddan doren baki to yanzu ya iya babbaku karatun addini kenan yanzu kuma karatun hadda ya kamata mu saita su cewa yaya su annabi sabai sai karatar da hadda kan mu je kawai a tasa yara gaba duk asabar ladi ana ba su shafi wani sha wani satin su kawo bayan shekara uku a ce sun iya shikenan da tilawa babu sun dai iya ko wannan yan kalakata ne jama'a su ne farko yan kalakata a cikin addinin musulunci mun karanta a nan yan naharawan irin wannan abin ne haddace qur'ani ba su san fasara ba da haka sai su dinga buga ayoyin aya da aya su ne irin wannan su Muhammadu Yusuf su shekau ɗin duk irin su ne jama'a Allah shi kyauta to haka akwai gyara canjin nan ba a siyasa ka dai tsaya ba zama na ba za mun gane wannan Allah shi shirye da mu da haka bid'a ta farin ciki wanda mutane suke yi ranan ainihin Ashura da cika ciki da shara da ake yi duk wannan bid'a ce ba addinin Annabi bane bal turaddu bi iqamati sunnati annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama almuwafiqa liqawlihi ta'ala za a mai da bid'a ne ta hanyar tsaye da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ta dace da fadin Allah da yake cewa allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abinda za a duba shine kenan yaya Annabi yake idan musiba ta same shi ko ya Annabi ya karanta da sabai su idan musiba ta same su duk wanda musiba ta auka mishi haka ne ba shikenan sai ya dauki abin ya mai da shi wata sabuwar fitina ba kuma dan abin da ke faruwa jama'a shine mutane suna sanya wa kansu ma'aune na addini wanda ba Allah bane ya saka da za a musu kwatance da kansu sai su gane ashe barna ce suke yanzu ku kadara jama'a bari mu wani kwatance zazzaki wannan shugaban zindikan Najeriya ɗin Shi'a da ya halasta wa kanshi da shi da al'ummar shi cewa sun yadda Annabi mutumin kirki ne amma duk makaraban shi mutanen banza ne matan shi mazinata ne ƴan iska ne dan haka bai halasta kwata-kwata a girma masu ba a cigaba da tsine musu albarka to sai mu ce shikenan yanzu zazzaki a matsayin ka na mujaddadi da ake ce maka mun ji mun yadda kai mutumin kirki ne kai na Allah ne amma tun daga kansu Sala Zaria su Mahmud Turi duk waɗannan ƴan iska duk ƴan iska ne ba su ne sabon shi ba matarka Zinatu mazinaciya ce ya zaka ji wannan magana kai dan Shi'a da dan shi a gajiyar wannan magana zai ji kamar ya shigo ya kashe ni kawai to wannan wani karamin kwatance ne don mun kula ma mutanen banza ne aka muku wannan kwatancen ma balantana kuma sa Annabi da sahabbai abinda ba suke cewa kenan cewa sun yadda Annabi mutumin kirki ne amma da nake wai da shi mutanen banza ne sai wasu ƴan tsararru da suka zaba matan shi mazinata ne wanda suke tare da shi maha'inta ne ha'inta shi suke kuma shi bai gane haka ba Allah bai mishi wahayi ya gane ba sai su suka gane babu ne suke cewa ba kenan jama'a muna fahimtar wannan kuwa to haka wannan kwatance yake game da waɗannan abubuwan da mutane suke game da Ashura game da addinin da Allah ya saukar game da kuma yadda mutane suke mu'amalantar junansu dama shi misali yana fito da abu fili ne za ka sai mu yi ta misaltawa kamar da muka yi alƙawari jama'a za mu karanta wasu ƙare-ƙaren bayanai daga littafin Al-Kamilu fi Tarikh na Imam Al-Hafiz Abu Al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Al-Athir ibn Abdul Karim ibn Al-Athir wanda aka misali da suna ibn Al-Athir Al-Jazari ibn Al-Athir Al-Jazari dama mun fada a baya cewa waɗannan mutanen guda uku ne jama'a abna'ul athir su uku ne wasu ɗayan ubansu ɗaya malamai ne kowa bijimin malami akwai ibn al-athiri al-mu'arrikh shine wannan mai littafin tarihi yana da al-kamilu fi tarikh da littafin al-isti'ab fi ma'rifati al-ashab da littafin al-lubab muktasarul lubab fi al-ansab ta'dibul lubab al-lubab fi al-ansab na al-imam as-sab'ani yana da muftasar ansa sannan akwai kuma ibn al-athiri al-muhaddith ibn al-athiri al-muhaddith shine mai littafin ainihin wato wannan littafin da ake kanta a rido ne sunan shi tajul jami'ul usul da littafin an-nihayat fi gharib al-hadith wannan shine ibn al-athiri al-muhaddith majduddin kenan sai kuma ibn al-athiri al-adib mai littafin al-masal al-tha'ir fi adab al-katib wa sha'ir shi wannan dan siyasa ne kuma mawaki shine karamin su waɗannan manyan sune manya a shekaru wancan karamin su ne baban su daya uwar su daya shi zake baban su kirayi ana ce mishi abu rijali uban mazaji dan kowannen su malami ne jama'a wanda baka taba ganin irin shi ba kan talabban su a cikin wannan littafi na al-kamilu fi tarikh ba magana ibn al-athirin zamu karanta ba wannan dake hannuna juz'i ne na uku da ta'aliqin wani malami mai suna Sayyid Ibn Muhammad As-Sinnari zamu karanta jama'a daga shafi na 124 ta'aliqin da malamin yayi kananan maganganu ne zamu karanta ba wasu masu yawa farko zaka ji jama'a me yake cewa a wannan ta'aliqi da yayi bayan yana kwararo maganganu game da tarihin kashe Husaini sai yace wa yaqulu al-Imam Ibn Taymiyyah fi Majmu'ul Fatawa Ibn Taymiyyah a cikin fatawa mujallad na 4 shafi na 487 yace wa amma man qatala al-Husaina wanda ya kashe Husaini radiyallahu anhu aw aana ala qatlihi na'am azari ya dugo ina ganin sai mu rafata ta dama an ce azari ya hadu ba zai yi gwara mutane su samu su karasa gidaje saboda kan ruwa ya abin da sai mutane a hanya Allah ya kai mako mai zuwa sai mu fara daga wannan ainihin karatu da zai kana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم